إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمين، ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yau muna daren Asabar 10 ga watan Rabiul Thani hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan 11 miladiya na da 2022. Yau za mu tashi insha Allah kan babu rajaa, bayan mun karanci babu ijra'i ahkamin nasi 'ala al-zahir wa sara'iruhum ila Allah ta'ala. Za mu tashi kan babi na 51, babu rajaa, babi wanda yake karantar da mu kwadai wajen Allah madaukaki neman rahmash, kuma kishin shi shine ɗebe kamna da rahma Allah madaukaki. Qala al-mu'allif rahimahullah, mala ya ta fara bude wannan babi kamar yadda ya zamanto al'ada shi ce, da ayoyi na Al-Qur'ani mai girma akan abin da zai ambata bayan hadisai. Allah madaukaki na cewa, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Na'am, hadisi ne kan hadisi na nauza wa tashi. Hadisi Abu Dharr. Nam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Dharr radiyallahu anhu. An samu wannan hadisi daga Abu Dharr, wannan al-kunya shi ce, sunan shi Jundub bin Junada. وان يرد الله تكار تبتها قريش قال يتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبو عند سرايان الله دامون تشكار تبتها قريش يتش. يقول الله عز وجل الله ميقرما دبوايا ناتيوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وان ديزو دكاوا ومونا أبدين متنيا أي كتاش ميكو falahu ashru amsalih, to iya da kwatam kwacin abin da yazo da shi mai kyau 10, au aziyat ko kuma hiya da haka. Ruwaya ta zo ta tabbata iya da linki 70 ko ta 700. Wa man jaa bi sayyi'ati fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha au akthar. Wanda kuma yazo da munannan abu wanda na zunubi ne, to sakamakon shi kwatamcin abin da yazo da shi na zunubi daya, au aghfiru, ko kuma Allah madaukaki yace ko in gafartawa mutum. Nan zamu ga rahma ta Allah madaukaki yalwatatta ce, ta yalwaci uqubar shi, domin abu ɗaya za ka yi kyakkyawa na lada Allah madaukaki ya baka kwatam kwacin shi 10, amma kuma in zunubi ne kai daya kai, Allah madaukaki zai baka daya. Amma duk da haka, saboda mafi yawancin mutane abinda ake so na lada ko da sun yi shi ba yanda Allah madaukaki yayi umarni ake suke yin shi ba, shi yasa zaka ga duk da haka a wayi gari musulmi zunubin shi ya rinjayi ladan shi. Muttafaqun alaihi wa hadisi. Na'am. قال واغفر. نعم. بالحسنة فجزاء سيئة سيئة مثلها واغفر. ومن تقرب مني شبرا. دكا وانده يكسنتي زوا غريني داني قدا. taqarrabtu minhu zira'an, ni zan kusanta zuwa gare shi da rahmata da jin kaina da taimakona, zan kusance shi zuwa zira'i guda. Wa man taqarraba minni zira'an, wanda ya kusance ni da zira'i guda da da'a da zai mun, taqarrabtu minhu ba'an, ni kuma zan kusanta zuwa gare shi tsawon gaba guda, kuma da rahmata da taimakona da jin kaina. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan, wanda ya zo min iya tahiya ne kuma zan je mishi da sassaka. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, wanda ya gamu da ni da cika makin ƙasa da kuskure, a ce kurakuran shi za su cika ƙasa faɗin duniya. La yushrik bi shay'a, amman kuma bayya hada bautata da wani, bayya shirka da ni. Laqituhu bi mithliha maghfiratan, ni zan gamu da shi da kwatamcin cikin ƙasa, ma'aunin ƙasa da gafara, kuma zan gafarta mishi. Kuma wannan ƙarƙashin fada Allah madaukaki da yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah madaukaki ya kaddara mutum iya kalkashin mashi'a ta Allah, wanda zai gafartawa mutum, to sai zamanto wannan dukkan kurakurai Allah ya gafartawa mutum, amman da sharadi ya zamanto bayya shirka da Allah madaukaki. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Ma'ana al-hadith, malam yace ma'anan wannan hadisi, man taqarraba ilayya bi ta'ati, dukkan wanda ya kusanta zuwa gare ni da min da'a, taqarrabtu ilayhi bi rahmati, ni kuma zan kusanta ya zuwa gare shi da rahmata da jin kaina. Na'am. Qala wa in zada zidtu, idan kuma ya dada zan dada. Kina in ya kusance ni da zuwa kilo guda ko ta hiya kwana biyu, ni zan kusance shi, zan kasancewa kusan shi da hiya da haka. Fa in atani yamshi, idan ya zo min iya ta hiya, wa asra'a fi ta'ati, ya yi gaugawa ya zuwa ta'ata, shi ne atani yamshi. Ataituhu harwalatan, ai sababtu alaihi rahma, zan kwaranya mishi rahma. Kuma abinda aka ce sabba, abinda za ka kwaranya ba kaɗan ba, ba tarhawa ba za ka, kwaranya ta ne za a yi. Wa saqaituhu biha, zan shayar da shi ita. Walam uhwijuhu ila almashi, ba zan buƙatar da shi bai zuwa tahiya alkathir mai yawa, ba sai ya dugo tahiya ya sha wahala ba. Fil wusuli ila almaqsud, ya zuwa gacci, kai gacci ya zuwa manuha. Wa qurabul ard, manuha ta qurabul ard, bi dhammi alqafi wa yuqalu bi kasriha, kace qurab ko kuma kace qirab. Wa dhammu asah, shi kuma yi wa qaf dhamma shine mafi inganci. Wa ashhar, kuma shi yahi shahara. Wa ma'anahu ma yuqaribu mil'aha, shine abin da ya kusanci cika makin cikin ƙasa. Wallahu a'lam, Allah madaukaki shine mafi sani. Wa an Jabir radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah, wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, qala ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani balarabe wanda ya nisa da sanin hukumce-hukumcen shari'a, ya zo wa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi, fa qala ya rasulullah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mal mujibat wa mal mujibatani, su wani abubuwa ne guda biyu wanda suke wajabtar da shiga aljanna ko shiga wuta. Fa qala man mata, abubuwa nawa ne guda biyu wanda suke sanya mutum ya shiga aljanna. Qala mazala sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya ce mishi, man mata la yushriku bi billahi shay'a dakhala aljanna, dukkan wanda ya mutu bai ya hada bauta Allah da wani Allah, to ya shiga aljanna. Ana yan uwa, za mu ga matsayi na tauhidi a cikin musulunci. Idan mutum iya kwadayin shiga aljanna, kuma wajibi ne ga mumini ya yi kwadayin shiga aljanna, to ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsaya a kan tauhidi. Domin sababin shiga aljanna shi ce, waman mata yushriku bihi shay'a, dukkan wanda ya mutu iya haɗa bautar Allah da wani, dakhala an-nara, to ya shiga wuta. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Wa an Anas radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik, wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi, wa Mu'adh ala rahli, Mu'adh iya kan abun hawa. Qala ya Mu'adh, yace manzala sallallahu alaihi wasallama, yace wa ya kai Mu'adh, qala labbayka ya rasulullahi wa sa'adayk, karba waka ya manzan Allah wa sa'adayk, kuma ina ma addu'a alkhairi, da fatan alkhairi bayan alkhairi. Kinan du'a bis sa'ada ba'da sa'ada, shine sa'adayka kinan, kawa mutum fatan alkhairi ka kara mai ka kara mai. Qala ya Mu'adh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara kiran Mu'adh, ya kai Mu'adh, qala labbayka ya rasulullah wa sa'adayk, qala ya Mu'adh, qala labbayka ya rasulullah wa sa'adayk, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Mu'adh su uku, sanan Mu'adh ya karbawa iyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatan alkhairi, da daukaka da cin nasara. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita ba a kiran Mu'adh guda su daya? Saboda ya hankaltu ya kula, saboda abin da zai gaya mishi abu ne mai muhimmanci, ne ya jawo hankalin shi. Shi yasa ko a take na karatu iya da kyau, idan ka faɗa abu sau ɗaya to ka kazarci, kana karantar da wani ka maimaita ka, ko kuma wannan zai sanya wannan abu ya shiga cikin kwallon shi, kuma in kira dai kuma ya zamanto ya hankaltu ya zuwa abinda zaka gaya mishi. Qala, yace ma min abdin, babu wani bawa na Allah, yashhadu Allah ilaha illallah, wanda ya tabbata cewa lalle babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah, yayi aiki da wannan kalma, ya aikata abinda ya tabibiya, wa anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu, kuma ya tabbata cewa lalle Muhammad dan Abdullahi bawan Allah ne, manzon shi ne, sidqan min qalbihi, iya mai gaskata wannan a cikin zuciyar shi, illa harrama Allahu alaihi an-nar, face sai Allah madaukaki ya haramta wuta a kan shi. Ina idan ya tabbatar da wannan, to ba yanda za a iya dawwama cikin wuta, ko da dai ya shiga wuta to Allah madaukaki zai wanke mai zunubai ne, karshe dai aljanna ce makomashi. Qala ya Rasulullah, Mu'adh dan Jabal yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbiru an-nas biha an-nas fayastabshiru, ashe yanzu bazan ba mutane labarin wannan ba su samu albishir, jin dadi, labari na farantar da ciki, domin shi ne albishir, abinda zaka gayawa mutum wanda zai samu farin ciki dalilin shi. Qala, yace idan yattakilu, Mu'adh in ka gayawa mutane to fa za su yi dogaro da wannan hadisi su kibar su bar aiki. Fa akhbara biha Mu'adh inda mautihi ta'assuman, sai Mu'adh ya faɗi wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗi wannan bayani ba dan komai ba, saboda tsoron zunubi. Ka a ce ya ɓoye wani abu na ilimi wanda mutane suna buƙatar shi. Qauluhu ta'assuman ay khawfan min al-ithmi, ya faɗi wannan ne dan tsoron zunubi. Fi katmi hadha al-ilm, a ɓoye wannan ilimi. Kuma hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya ɓoye ilimi wanda ana neman yarda Allah da shi, gobe kiyama za a mai nishami na wuta. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد الخدري
an samu wannan hadisi daga Abu Huraira ko Abu Sa'id al-Khudri wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su qala shakkar rawi wanda ya ruwaito wannan hadisi yayi shakku hadisin wane ne hadisin Abu Huraira ne ko hadisin Abi Sa'id al-Khudri wala yadurru shakk fi aini sahaba kuma shakku baya cutarwa game da sahabbai domin sahabbai dukkan su adilai ne Allah madaukaki ya adaltar da su kuma suka kasance abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahum kulluhum udud domin dukkan su adilai ne qala lamma kana yawmu ghazwati tabuk lokacin da ranar yakin tabuka ya kasance asaban nasu maja'atun yunwa ta kama mutane fa qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law azinta lana fananhara nawadihana da dai ka ba mu izini mu yanka rakuman mu na elawa nawadih jam'u nadih nadih kuma rakuman da ake shayar da shibka da shi ruwa ko mutane dar ma mai ya jawo ruwa ko ya doko ruwa fa kalna muka ci wannan naman su wada hanna kuma muka samu mai wanda za mu yi kashahawa jiki ko abin da yake bada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda sai rayan Allah da mun ci kare tabbata gare shi yace ifa'alu kuje ku yanka kuje ku aikata faja'a umar radiyallahu anhu umar bin khattab wanda yarda Allah ta kare tabbata gare shi sai yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in fa'alta qalla dhahr idan aka aikata wannan ka aikata wannan ka bada wannan umarni aka yanka to abun hawa fa zai yi wuya zai karamta kuma mu muna cikin matsayin yaki ne idan aka yanka abe banda mutane za su hau ga tahiya mai nisa abin zai zamanto an samu matsala walakin ud'uhum bi fadli aw zadihim sai dai ka kiraye su da su kawo sauran abin da suke da na guzuri dan abin da ya saura na guzuri su kawo shi thumma du'allaha lahum 'alayha bil baraka sannan kuma ka roka musu Allah madaukaki akan wannan abinci Allah ya albarkatan da shi ya sanya mai albarka la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika al baraka tabbat ne Allah madaukaki zai sanya albarka a ciki domin nan da la'alla ba ta shaku bace ba domin manzala sallallahu alaihi wasallama addu'a shi karbar bace babu zancen shaku tabbat Allah madaukaki zai sanya albarka a ciki umar ya kawo wannan ra'ayi kyakkyawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am zala sallallahu alaihi wasallama yace eh wannan ra'ayi ne mai kyau fa da'a bi nat'in fabasatahu manzala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni aka kawo fata galiban nata annatu fatar da ake shinhudawa idan za a wa mutum haddi kamar buzu ko abin da yake kama da haka fata jima aka kawo wannan fata dan fada'a thumma da'a bi fadli awzadihim yayi umarni a kawo sauran abin da yake na guzuri فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة سي متاني سكا فارا مزاجي سكي ونن يزود تاهين حنو كف نا داوا ونن يزود تاهين حنو ندبينو ونن يزود قنتم ماسا كو بريد كوينا بكسرة بكسرة hatta ijtama'a 'ala an-nathi hasai da aka tattara wannan abinci akan wannan fata min zalika shay'un yasir dan abu kadan aka samu da daka saboda guzuri ya kare fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baraka wa zala sallallahu alaihi wasallam yayi roki Allah da Allah ya sanya albarka a cikin wannan abinci thumma qala khudhu fi aw'iyatikum kowa ya dauka a makayin shi فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في الكسر في العسكري وعاء الا ما الا ملأ kowa ya zo ya takwalfa abinda zai kulfa na abinci suka dauka ba a samu ba a wannan rinduna ta mayaka da aka yi babu wani makayi face su da aka cika shi da abinci duba ku ga albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi mai albarka ne kuma abin da ya roka na albarka Allah na sanya albarka a cikin shi wa akalu hatta shabi'u suka ci suka koshi wa fadala fadlatun kuma abin saura yayi saura wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsiranin Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce ashhadu allahi ilaha illallah na shaida na tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma tabbat ni manzo ne na Allah la yalqa allahu bihima abdun gairu shakin ba yanda za a yi wani bawa na Allah ya gamu da Allah da su wannan shaida shahada guda biyu shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gairu shakin ba iya shakku ba ya zo babu shakku tare a cikin zuciyar shi fa yuhjabu anil janna ba yanda za a yi a kange shi da shiga aljanna rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wannan na karantar da mu da girman shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an itban bin malik radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga itban dan malik wanda yarda allah ta kare tabbata gare shi wa huwa mimman shahida badra na daga cikin sahabban da suka halarci yaqin badar qala yace kuntu usalli li qaumi bani salim na kasance ina wa mutane na ɗan kabila ta ina musulmanci wa kana yaqulu baini wa bainahum wadin kuma ya kasance akwai wata korama ko kwari mai da yake shiga tsakanin mu da su idza ja'atil amtar idan ruwa ya zo ni ina gehe su suna gehe sai na tsallaka wannan korama ko wannan kwari inje inda nake musu sallama salati kuma ruwa iya zuwa idan ruwa ya zo fain shuku alayya ishtiyazu sai zamanto ina samu wahala tsallaka shi na wahaltar da ni qibla masjidihim bangaren masallacin su fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qultu la sai na zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nace mishi inni ankartu basari ni fa nayi musul gani na kinan banna gani da kyau wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu alhali korama ko kwarin da yake tsakani na da mutane na iya gudana idza ja'atil amtaru a lokacin da ruwa ya sabka fai shuku alayya ishtiyazu sai zamanto tsallaka shi na wahaltar da ni bazan baina iyawa fa wadadtu annaka ta'ati fa tusalli fi baiti sai nasu nayi fatan ka zo kai sallah a gidana makanan attakhidhu musalla kai sallah a wani wuri wanda zan rike shi wannan wurin sallah ta ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'afalu mazala sallallahu alaihi wasallama da rahmar shi da tawadu'in shi yace zan aikata fa gada alayya mazala sallallahu alaihi wasallama sai jijjihi ya zuwa gare ni ya mareta ya yi sabko zuwa gare ni wa abubakar da abubakar radiyallahu anhu ba'da mashtaddal nahar bayan rana ta yi zahi wasta'adhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin shiga ya nemi izini na in shiga ku duba ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa azintu lah sina bashi izini falam yajlis hatta qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamna ba sai da yace aina tuhibbu an usalli min baitika ina kake so in yi sallah a gidanka wani wuri kaga yayi dacewa fa ashartu lahu ila al makan alladhi uhibbu an yusalli fi sina nuna mai wurin da nake so yayi sallah a cikin shi fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kabbara wa safafna wara'a manzala sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya ya kabbara muka yi sahu bayan shi fa salla raka'atayn yayi sallah raka'a guda biyu nan yayi zaman to sallar duha raka'a guda biyu thumma sallama wa sallamna hina sallama sannan yayi sallama mu ma muka yi sallama bayan yayi sallama sallallahu alaihi wasallam fa habastuhu ala khaziratin tusna'u la sina tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abusa wani abinci khazira khazira asalin shi nama ne ake yayyankawa guntu guntu sai a zuba ruwa da yawa sai a zuba gishiri idan ya dahu yanzu sai a kawo gari a zuba ayi ka motsawa wannan shine ake cewa khazira sina tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da kayyatahi ana aikata mushi abinci tusna Allah domin ziyafa ce karramar da bako ne bako ya zo gidanka to iya da kyau kai abinda zaka girmamar da shi bangaren abinci da abinda ya kamata fa sami'a ahlud dar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti mutanen wannan gari yanki suka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin gidana fa saba rijalun minhum sai mutane daiwa suka zabura suka tattaru hatta kasaru rijalu hatta kasura kasara rijalu fil bait har sai da mutane suka yi yawa a cikin gida wa qala rajulun sai wani daga cikin su yace ma fa'ala malik mi malik ya aikata la arahu banna ganin shi a wannan taro a wannan wuri wa qala rajulun zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasul wani shi ma sai yi shaida yace ai wannan malik munafiki ne bai ya san Allah da manzo kuma su suna ganin cewa san Allah da manzo shine ya dace a ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuri mutun ya je taro ne na alkhairi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada musu wannan magana iya neman kange mutun binciken abin da baya da ilimi akan shi wannan al'amari ne na imani a zukata yake a zuciya yake duk da cewa ana ga tasirin shi a waje amma so baka iya gane ya mutun iya san ka iya kana iya gane ya in ya kwatanta masu amma wani zai so ka ba tare da kasani haka kuma wani zai ma kiyaya ba tare da kasani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la taqul zalika ya ce mushi kada ka faɗi irin wannan magana ala tarahu yanzu baka ganin shi qala la ilaha illa allah baka ganin shi ya faɗi kalmar tauhidi la ilaha illa allah babu abin wa bauta da gaskiya sai allah yabtagi bidhalika wajha allah kuma ba abin da yake nema da wannan sai fuska allah madaukaki wannan min babu itlaqul juz'i wa iradatul kull nan balaga ce fa qala wannan mutum sai ce allah wa rasuluhu Allah da manzon shi su ne mafi sani amma nahnu fa wallahi ma narahu ma nara wuddahu wala hadithahu illa ila almunafiqi yace mu dai wallahi ban ma ga soyayyar shi da hirar shi sai ya zuwa munafikai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsidayen Allah da amincin Allah su kare tabbata gare shi fa inna Allah qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bidhalika wajha allah san cewa dai Allah madaukaki ya harrama wuta akan dukkan wanda sai babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kuma iya nihin wannan iya fadaita da ikhlasi kuma iya aiki da abinda ta kumsa muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi dan me aka yi wannan kaidi domin ba wai kawai fadan mutum yace la ilaha illa allah a baki amma a aikace ba haka bane ba domin sai aikata abinda zai warware wannan kalma ta tauhidi misali in yayin shirka ko ya dauki wani haƙƙi na Allah ya ba wani Allah ba Allah ba ya hada bauta Allah da wani Allah kuma ya warwarar da wannan me yake da suna kalma shi ta tauhidi muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa itban bi kasr al-ayn al-muhmala itban kinan dabt kin shi shine awa ayn wadda ba ta da ta kasara wa iskani ta'i kuma awa ta kasara na واسكان اتبان اسكان عفوا او تاء سكون دوري المثنات وتتزمنت تنا دديا غدا بيو فوق اسمنتا وبعدها ياء موحده كما باينتا ايا wadda take da daya mai da daya kenan ba kenan itbar nun afwan wal khaziratu abinda ake cewa khazira bil ha bil kha'il mu'jama da kha wadda take da da wazai da zai hiya daqiqun yutbah bi shahmin gari ne wanda ake dafa shi da kitse ko kuma kamar yanda tafsirin shi shine nama da za a yayyanka a sa ruwa mai yawa a sa gishiri sannan kuma a zo in ya dahu sai a zo a zuba gari a tuka wa qawluhu saba rijalun ay bi sa'il musallatha da sa wata ake mata diya guda uku ay ja'u washtama'u suka zo suka tattaro wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu an sabon na hadisi daga Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yake qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi subi ya qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sabi an zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zuriya mutane da mata da diya na ganima wanda aka kamo a wajen yaki fa idha imra'atun min as-sabi tas'a sai ga wata mace daga cikin wa'anda aka kamo kuyango tana gaugawa idh wajadat sabiyan fi sabi akhadathu fa alzamathu bi batniha lokacin da ta zabura ce ta samu wani yaro a cikin wa'anda aka kamo sai ta dauke shi ta gama shi da cikin ta kenan tare da gaba daya an kamo su danta ya fice ta rasa inda yake cikin taro sai ta tsinkayo shi ta yi gaugawa ta zo ta kama danta ta rungume farda'atu ta shayar da shi nono manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya kallon wannan waqi'a abinda wannan mace ta yi da sauran sahabbai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wannan tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata a gare shi a tarauna hadhihi almar'atu mar'ata tarihatan waladaha fil nar yanzu kuna ganin wannan mace za ta iya jefa danta a wuta duba kun saboda tsananin hankalinta ya tashi nema take ta tsinkayo shi ta yi gaugawa ta je ta kamo shi ta rungume shi kuma ta shayar da shi a irin wannan hali kuna ganin za ta iya jefa danta cikin wuta kulna la wallahi muka ce a'a bayayuwa wallahi bayayu ba irin wannan ta jefa danta wuta fa qala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah madaukake shi ne mafi rahama ga bayan shi da kwatamcin wannan mace da danta yadda yanda wannan take da rahama to Allah madaukake gaba da danta Allah madaukake yahi ta rahama game da bayan shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi duba ku ga yanda Allah yake jinkan mu'mine bayan shi amma kuma duk da haka bayin Allah sai su butulcewa Allah madaukaki wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man za'ala wa sirayan Allah da amince shi kara tabbata gare shi lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah madaukaki ya halicci halitta kataba fi kitabin sai rubuta a wani littafi fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littahi iya wajen Allah fawqa bilbishin al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tarin jayi fushina wa fi riwayatin ghalabat ghadabi tarin jayi fushina taghlibu can yazo da fil mudari taghlibu tarin jayi nan kuma sai yazo ghalabat tarin jayi fushina wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya sabaqat ghadabi rahmata ta rigayi fushina muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anhu an samu wannan hadisi halau daga Abu Huraira wanda ya dala ta kara tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakul naji manzo Allah wanda sirayan Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in Allah madaukaki ya kasa rahma kashi 100 ya sanya ta kashi 100 ce fa amsaka indahu 99 Allah madaukaki ya rike rahma 99 wajen shi wa anzala fil ardi juz'an wahidan sai Allah madaukaki ya sabkar da bangare guda daya shine na 100 a wannan duniya famin zalika aljuz'i yataraham alkhalaiq hatta tarfa'u dabatu hafiraha an waladiha khashyatan an tusiba da wannan rahma ce guda daya wadda ta game kowa da kowa dabba take daga kohotanta katta take danta domin katta ta kadanta domin katta take shi ya taho tana tsoron ta daga ta take sai ta dauke kawarta ta gusar da ita wa fi riwayatin inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin Allah madaukaki na da rahma 100 anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal baha'im wal hawam Allah sai sabkar da wannan rahma guda 100 tilo tsakanin aljannu da mutane da dabbobi da kwari wanda suke da dahi wanda suke cutarwa fa biha yata'atafuna da wannan rahma guda 100 ci dukkan su suke rungumar juna suke tausayawa juna wa biha yatarahamuna da wannan ne suke wa junan su rahma wa biha ta'atiful wahshu ala waladiha da wannan rahma ce namomin daji suke yin wa ɗayan su rahma wa akhara Allah ta'ala 99 rahma Allah madaukake sai jinkirtar da rahma 99 yarhamu biha ibadahu yawm al-qiyamah wanda da wannan rahma 99 ne Allah zai rahamci bayan shiranar kiyama rawahu muslim imam muslim muttafaqun alayhi wa hadith imam bukhari da muslim suka fitar da shi rawahu muslim aidan min riwayat salman al-farisi radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga riwaya hadisin salman al-farisi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda sirayan Allah da amincin su kar tabbata gare shi ce inna lillahi 9 inna lillahi ta'ala 100 rahmatin Allah madaukaki na da rahma 100 fa minha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum da daga cikin wannan rahma 100 akwai rahma guda daya wadda da ita ce abiban halitta suke jin kan juna wa 99 liyom al-qiyama saura mafi yawan 99 na rahama Allah yayi jinkirinta ne har tashin qiyama wa fi riwayatin inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard 100 rahmatin Allah madaukaki ya halicci tun lokacin da ya halicci samai da kasai rahama 100 kullu rahmatin tibaqun ma baina as-samai ila al-ard kowace rahama cikamaki ne ciko ne tibaka tana hauhawa ta hauhawa abinda yake tsakanin sama da ƙasa sama'i ila al-ard tun daga sama har zuwa ƙasa fadinta da tsawonta fa ja'ala minha fil ardi rahmatan sai Allah madaukaki ya sanya a cikin doran ƙasa rahama guda fa biha ta'tufu al-walidatu ala waladiha da ita ce mahaifiya take tausayawa danta wal wahshu haka nan dabobi na daji wattairu haka nan da tsuntsaye ba'duha ala ba'd kowane suna wa shashan su zuwa shashan su rahama an ba'd fa idza kana yawmul qiyama idan ya kasance ranar kiyama ne akmalaha bi hadhihi arrahma sai Allah madaukaki ya cike wannan rahma shi da wannan rahma 99 ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka hade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure daga gare mu ne daga shedan ne Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah nam نعم آه مالك مالك دي اتبان شراون حديث ني شيني صحابن دا يروتو حديث wannan kuma cikin mutane ne wanda suka zo gidan itbanikin suka halarci zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka wanga basu ga Malik sai ɗaya daga cikin su yace me yasa Malik bai zo ba sai kuma ɗaya daga cikin su ya faɗi wannan magana wallahi